Not to mention the trees, whistling tunes that you know and love so. Southern sky, just as blue even when closed your eyes. To anyone who can truly say that he has found a better way. Feels so good, feels so good, it's frightening, wish I could stop this world from fighting. La da da, la da 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 da, la da 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 da, la da 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 da